masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya uwa amarya ko anta amarya an tashi lafiya
lafiya lauya gajiyar biki kuma
ai ko an sha biki an sha biki kin ga ran laraba aka je gidajen nan nawa da muka
da muka lissafo ne gidaje gidan su injiniya ne
aka je aka tashi
yauwa an yi kamu
aka sa lalle aka ta menene aka ce wankan amarya
haka
aka yi nan biki aka kuma je aka dauki amarya kenan ko
ai biki ba a cewa komai mun shahidi ma hanci
yauwa to sai kuma jiya yau ban gajiya zamu
yi ake san jiya aka daura aure
ya aka daura aure to muna fatan an yi adace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki
da fatan kowa
ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga kakannin amarya
za a faro da kakanni
da ai shine kowa da matakin
shi wannan gaskiya
ne wato dole a yi kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wani
aka ce abin cikin kwan yafi kwan dadi yafi kwan dadi ba
haka kakannin amarya wato su Malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdulkadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da Alhaji Sa'idu Liman da Hajiya Aisha Garba wato ita momi kenan innamu da kuma Fatima Garba Fitira sai kuma Kullu Garba
haka
da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya
ko ganta lafiya
Allah ya ba mu dan shin su kuma kakanni su ga auren
jikoki
ai ba karaman alheri
ba Allah ya sa mu ma mu gani
amin amin
to ni bari in gaida babannin amarya kuma
yawa to
akwai injiniya Bello Garba yar Goriba sai Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashar Garba Sanyinna sai shi Itu Garba akwai Ibrahim Garba mai unguwa akwai Musa Faruk da ake kira Bature akwai Mansur Faruk akwai Uzair Hassan daga cikin babannin akwai Abdulkarim Hassan akwai Abubakar Shehu da aka sani da Abu Gurmu akwai Lami da Abubakar na nan murya Amurka to wakilin mutum sai shi ma yayi tarafa
ya kyauta
sai Alhaji Dahiru Abubakar akwai Alhaji Yahuza Abubakar Ciro Mansanyinna akwai Alhaji Bello Abubakar Sanyinna da aka sani da soja sai Adamu Bello Soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma
hankali ga gajiya auren auren wato wannan bikin su Shafi Abubakar da kuma
Fadila
Fadila Murtala Faruk Sanyi ne to ni kuma da yake uwa ce bari dire da iyayen amarya
ai dai sun faro da kakanni
ai shine ai bari kuma mika gaisuwar fata alheri da ƙara ban gajiya ga Hajiya Hindatu Murtala Faruk Sanyi na wato uwa amarya kenan zahiri
uwar gida ba
yawa uwar gida da kuma Hajiya Aisha Mataru da Jamila Allah sa matarin na haka yake
to ko Mataru ko Mat ko Mataru to Allah dai ya sa mun fada dai
a to
ba ke din ba ba
shi ne da kuma kafin kici da gara ne ki je ki zo ya famu rani
ai kuwa
to shi da masu wannan sunan sun
san Mataru ina ga fa Mataru ne
da to kin gani ne to da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannati Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Kair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya
haka ai ina ga ma yayi hadda sauran yan uwa abokan aiki ko masu goma da rahotanni
dukkan bakin iyakacin wakilanmu da suka samu halartar wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya
haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman ka za mu ta
karaba haka
da ita anti da fatan za a yi karshen mako lafiya na abari ya huce to gaskiya mun fatan abari ya huce wato ka abari ya huce zuwa ga ordinary president Dr. Ahmed Isa mai barkata family Abuja Nigeria sai Alhaji Ali Madu Sharif Sas kenan sai Sheikh Tukur Almannan da ke Kaduna a Nigeria da Sheikh Barista Adam Rijiyar Zaki da ke Kano sai Sheikh Yakubu Musa Kafancin a Katsina sai Sheikh Yusuf Sambo da Sikun da ke Kaduna sai ambassador da ta Fatima Muhammad Gudi mama GMB da ke Abuja Nigeria da Hajiya Aisha Al-Lima ita ma Abuja Nigeria da Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barau da ke Niamey Niger
da Madam Catherine Church da ke Brussels a Belgium, sai Hajjaji da Sharif da ke Paris. Da lokacin ma'aikatar Radio Najeriya Kaduna baki ɗaya fata alheri gare ku.
To bari mu dure aka ce komai kirkin ka Hawwa.
Ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba.
Dalili da ka bari mu bari kuma mu mika sakon taya murna da fatan alheri ga Hajiya Mariya Ibrahim Abdullahi Garkuwan Bakori.
Na'am.
Bisa auren jikanta injiniya Fahad Tahiru Mangal da amaryarsa Dr. Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso. Waɗanda su kuma aka ɗaura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar din da ta gabata.
Na'am.
To Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare waɗanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima shine wakilin ango a wannan aure
Hawwa. Haka biki yayi biki.
Da wani ma
wanda yake biki yayi biki.
Kano wato Abba Yusuf gida-gida shine
waliyin amarya ba.
Yawwa shine waliyin amarya to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da an kuma koma lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Wannan aure rike ban san ko an yi wasan naira ba ni akwai wani
ba za a rasa ba
to ni ba san ko
ba ki gan shi ma na wancan ai ba ki gan da muka sha ai mun yi liko ba karami ba
ai al'ada ce a ce ki ba ki gan ku ba kenan
a to ai an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa
a
anti tunda mun ga manyan mu sun yi
a to ai
kuma yan kanana kanana
akwai tambaya akwai tambaya to ina da tambaya
tunda kin ga ko a wajen
wani naga wani hoto naga dai wani hoton to ban san ko wannan irin menene ake kiran shi
wanne ke
wannan na'urar nan da ta duniya gizo ta yi hoton na ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko kuma da gaske
ne ai da gaske ne ba abin da aka fasa
da gaske ne to ba ko ko hukumar nan ta gani ba ko ba ta gani ba to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce
haka
da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna ai taya abokin aikin mu Murtala Faruk Sanina da
murna cewa ai wannan biki lafiya kuma an gama lafiya
so sauran na baya kuma Allah ya bada na baya yawa Allah ya bada ikon
Allah ya ci da yan baya ake cewa ba
yawa to Allah ya ci da yan baya amin summa amin labarin da zan baki
so fa ai na shirya ta
tunda aure da ke ake bari baki labarin ango da amarya
da amarya so washa Allah
tunda labarin tunda aure ake
harka ce ta bugu
wato wani aure ne da marowaci
so fa
to shike na kai mai gida ya tafi in ya tafi gida
angon shine marowaci
shine marowaci
so
to shikenan da ya fita ya je ya wuce fannin shi ya kawo ashe da ya tafi ya wuce fannin na hawa ya so dan tsire
haka
ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya wuce dan cefane zai dan go tashi hikima
haka
sai ya ci a boye
to ba amarya yake kama tsiren
sai ya zo ci kashi a boye a cikin gida to kenan sai wannan ranan da lura cewon tana ganin mai komai kwa cikin kan gefarata ta sa akwai abin da yake biyo baya kenan da aka bata cefa ne yaje aje yazo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama sai da dai ya ganta
asiriya to ne
sai ya maza ya tura nama karkashin benci ya tura benci sai ta aka kawo mishi wankin nan ashi wannan bari ta ya taya ta wani
dama wancan da ita ke
wa dama wanki yazo ya same ta layi
lila ma kayan shi take wanki
ne ya bata wannan kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shi kenan
haka
yana cin dama ta fito sai ya maza ya tura dama yayi kamar yana taya ta wanki
yau naji
ashe akwai kare a can baya
yawa
kare yana ganin an aje dama sai maza ya hu
sosai
ta kuma da tazo tana ganin kare yana cin nama ta shiru kare cin nama ta
shi ne yana ganin yayi dabara
yana dabara
sai hajiya idan makaruwa
shi ke nan sai ya gama da tambari ya ganta ganin kare ya cin sai da tsaya ya ta gaggar sai da dama su ta koma cikin gida sai ta tsaya da mai gida an gama wanki ne to ai a gama a sai ta ce mishi to mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki
bayan an gama kariya gama cin nama
sai da mai gida kariya gama cin nama ta ce mai gida to Allah ya sa gama yace sai ta ce to mai gida a gama wanki lafiya
kuwa
ko ma daki sai yace to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shikar ya ja take da shi ke da yake tsirece
daukanin da ka ji ba a gaskiya wannan yake kamar
wato
to amarya yana mata rawar
ruwa to ango da anguna da amarya amare
dukan kashi ruwa
wato abin da ka rawa domin idan aka yi rawa gaban wani yaran tsaye
ko gaban wani ko zai rantse
gaban wani yaran
kirin namu ba aka ce a bari ya huce shi ke kawo gaban wani
to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
da abin da lafiya za ta ci
abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin
Hauwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da mu
Sina dawa, unja uji umetoke, sina dawa sina dawa, unja uji umetoke, sina dawa
Kure mokedu
Kure kana kiji mera ile adoro ai dete naro denko nda
ajara kide nodana songo ko boga
ei ibu awari
ibu kure
ei amedi wari
alex lawal iten
ei ibu mera ibu amara ibu ei ibu mera ibu
Thank you, manager.